بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن قام سؤال بركة نمنا بركة دونا يمتشينا رانر الحميس واندشين يمتشن شا شدا gawatar Rajab shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Janairu na 2026 daga wannan birni na Niamey babban birnin kasar Niger Allah ya kara mata albarka da ita da ƴar uwarta kasar Nigeria da dukkanin sauran kasashen musulmi wannan zai zama darasi na farko kenan a cikin wannan daura takaitacciya da muke fatan gabatarwa daga littafin Manzumatur Ra'iya fi Sunna wallafar Abul Qasim Az-Zanjani bazan tsawaita a cikin muqaddima ko wani dogon zance ba insha Allah abu na farko da nake so na ambata mana shine wato wane ne Az-Zanjani duba zuwa ga cewa ba suna ne mashahuri tsakankanin wato masu karatu ba wannan malami sunan shi Sa'ad ibn Ali ibn Muhammad alkunyarsa Abul Qasim mutumin garin Zanjan Zanjan a yanzu tana kasar Iran kuma wato jiha ce daga cikin jihohin kasar Iran a da can a iya cewa yankin Azerbaijan wannan malami yana cikin malamai da suka yi yawace a duniya wajen neman karatu daga baya ya tike da zama a kasar Makka wato yayi mujawara a nan ya rusu tarihin rayuwarsa ya nuna an haife shi shekara ta 381 ko da daya kamar yadda Zahabi ya ambata a cikin Sirrul Alamin Dubala da Tarikhul Islam sanar rasuwarsa kuma ittifakan shekara ta 471 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yayi karatu a gun malamai da yawa daga cikin su akwai al-Imam Ahmad ibn Ali As-Saffar al-Imam As-Saffar sannan ya karantar da dalibai cikin manyan malamai mashahurai irin su Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi mashahurin malamin nan irin su Al-Imam Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi irin su Abul Muzaffar As-Sam'ani waɗannan duk malamai ne mashahurai cikin daliban sa Allah ya gafarta musu gabakidaya wannan malami ya rubuta littafai mabambanta daga ciki akwai ita wannan manguma mashahuriya wannan waƙe na aqida wadda yayi mata sharhi shi da kansa ya tabbata danganta wannan waƙe zuwa gare shi domin manyan malamai irin su al-Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambace ta ya danganta ta gare shi a cikin Minhajus Sunna haka na al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah Allah ya gafarta musu gaba daya shi ma ya ambace ta ya danganta ta gare shi a cikin Ijtima'u al-Jush al-Islamiyya haka na al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Tarikhul Islam da yake ambatansa ya ambaci wannan manzuma a cikin littafansa baya ga ita kuma ya mata sharhi wanda dukkanin su mutawaffira akwai su a gari ana samun su yana da wasu littafai baya ga wannan akwai littafin shi na Kitabul Fawaid akwai kuma Masail Zanjani bi Baldati Makka akwai kuma littafin sa waɗannan duka makhdudat ne akwai littafin sa da aka buga shine Kitabul Farq baina Dadi wa Dha'i wannan littafi ne da an buga shi akwai shi mutawaffir al-Imam Sa'ad ibn Ali Az-Zanjani kwararren malami ne a ilmomin aqida da hadisi inda yafi shahara kenan kamar yadda misali Ibn Tahir ya bada labarin irin yadda ya karantar da su ilmomi da suka shafi jarh wa ta'dil da makamantansu har ma yake hakaito wata tambaya wadda ta zama mashahuriya tsakankanin dalibai masu karatun jarh wa ta'dil cewa shine asalin wanda ya amsa wannan tambayar lokacin da shi Ibn Tahir yake cewa na tambayi malamin Musa Zanjani akan wasu malamai guda hudu da suka rayu a zamani guda, wane ne a cikin su yafi kwarewa a ilimin hadisi? Yace su wa kake nufi? Yace ina nufin al-Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni da ya rayu a Bagadaza ya rasu shekara ta 385, da al-Imam Abdul Ghani al-Azdi da ya rayu a kasar Masar ya rasu shekara ta 409, da al-Imam Ibn Manda Abu Muhammad Ibn Manda da ya rayu a Isfahan ya rasu 395, da kuma al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wanda ya rayu a kasar Naisabur ya rasu 405. Waɗannan malaman guda hudu sun yi tazama a zamaninsu, jigajigan malamai ne na ilimin hadisi da ba a ga irinsu ba. Shi kuma wannan ɗalibi da kulafuci yana so sai an tantance mai waye ya fi ilimi a cikinsu. Ya ce malamin ya ta kauce-kauce zai so ya shiga cikin wannan ma'abala, ya ce da na matsa mishi sai yake cewa amma Darqutni fa a'lamuhum bil ilal wa amma Abdul Ghani fa a'lamuhum bil ansab wa amma Ibn Manda fa aktharuhum haditha wa amma al-Hakim Abu Abdullah fa ahsanuhum tasnifa. Haka ba da wannan amsa ta shahara cikin mutane cewa dan asali ba daidai bane kokarin gwara malamai wai sai an san waye ko wani ilimi, domin fifikon ilimi ba shine abu nema ba. Fifikon da ake nema shine aiki da ilimin, dace Allah ya karbi ilimin shine abin nema. Wannan ko ba wanda yake sani sai Allah shi da yake da littafin, sai ko mala'iku da yake tasa akan aiki. Saboda yana daga cikin ma'adala, wato kutsawa cikin sarƙaƙiya, da ɗalibai suke damuwa da sai sun ce malam wane ya fi malam wane ilimi, malam wane ya fi malam wane zalaka. Wannan ba shi ne bai daga cikin muhimmat ko ababen buƙata a wajen ilimi. Saboda haka sai yake amsa masa, amma da ya matsa mai sai ya wannan wato tasnifin gare su. Yace Darqutni da ya fi su sanin illa, shi kuma Abdul Ghani ya fi sanin nasabobin malamai da tarihin su da sunayensu, shi kuma Ibn Manda ya fi kowa yawan riwaya, shi kuma Hakim ya fi sauran yin rubuce-rubuce masu ban ƙayi. Allah ya gafarta musu gaba ɗaya, Allah ya musu rahama. To wannan a taƙaice kenan malam Sa'adu Ibn Ali Az-Zanjani wanda ya rasu shekara ta 471 kamar yadda muka ambata. To ita kuma manzumar ana ce mata manzumatur ra'iya, wato waƙe wanda aka gina shi akan harafin ra'ul. Wato kasancewa harafin ra'ul shine harfin rawi, harafin da ke zuwa a ƙarshen kowane gunduwa daga cikin baitocin. Waƙe ne a cikin baitoci 44 duka-duka wanda yake magana akan as-sunna. As-sunna anan bi ma'ana al-aqida, aqidatu ahlus-sunnati wal jama'a, aqidan ahlus-sunna, aqidan al-firqatun najiya, aqidan salafiyya, shine abin da yake tattaunawa a ciki game da wato wannan manzuma. Kamar yadda dalibai suka sani ɗan uwana, malamai na musulunci sun ba da himma sosai wajen nazzama aqida a bisa salo ko dai takaitacce ko kuma faffada ko matsakaici. Sukan yi haka ne don a ji sauƙin karantawa da haddacewa da kuma istihdarin masailu ɗin. Wannan abu ne sananne, muka kalli irin yadda lususu na ainihin wato manzumatu suka yi yawa a cikin tafarkin aƙida da sauran ilmomi na ala. Alal misali, na san galibinmu muna da masaniya da manzumatu irin ha'iya ta Abubakar ibn Abi Dawud rahmatullahi alayhi wa ala walidihi, akwai kuma urjuza ta aqida ta abin nan Abu Amr al-Dani malamin nan na qira'at, yana da wata urjuza shi ma ta aqida. Al-Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da mashhuriyar lamiyarsa wadda ita ma a aqida ne. Haka nan babban dalibin sa magajinsa al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya da babbar wato kasidarsa ta annuniya da kuma wato takwararta nuniya ta al-Imam al-Qahtani, waɗannan su masu faɗaɗawa ne. Haka nan akwai Yahya ibn Yusuf as-Sarsari, shi ma yana da daliya. Yahya ibn Yusuf as-Sarsari yana da daliya. Akwai kuma kasidar Bada'ul Amali, Bada'ul Amali ta Sirajuddin Al-Alfarghani ke, wanda shi ma yayi kokari sosai, ya rayu a karni na 6, rasuwarsa shekara 500 ne da 69. Akwai kuma littafin Al-Imam As-Sana'ani, wannan namu mai sharhin Bulughul Maram As-Sana'ani, Amir As-Sana'ani, shine Tafhirul Li'tiqad an Adranil Ilhad. Akwai kuma a wannan zamanin da muke rayuwa suna nan da yawa, alal misali kasidar wannan malami Al-Hakami, malam Hafiz Al-Hakami, Sulam Al-Wusul, fatallahu alaikum, Sulam Al-Wusul ila ilmi al-usul fi tauhid at-tauhid, na ji haka ne sunan, ba nayi kursi ba. So wannan kasida daya ce daga cikin ire-iren waɗannan ƴan uwanta da danginta wanda take magana akan aqida, wanda kuma har kullum malaman mu Allah ya saka musu alkhairi suna kwadaitar da mu akan ba da muhimmanci wajen karatun aqida ta Ahlus Sunna, dan mu santa a ilmance kai ya kasance kawai tutiyar mu cewa muna bin aqida Ahlus Sunna, amma ba mu san tafasil na menene matsayin su game da kaza, meye fahimtar salaf game da kaza, me suka kudirce game da Allah, game da Alqur'ani, game da annabawa, game da gaibiyat, game da asma'illahil husna, game da manahij, manhaji na ilimi, manhaji na tattaunawa, manhaji na mu'amala da ƴan bid'a, manhaji game da mu'amala da masu mulki, waɗannan ka'idojin ya kamata mu san su, su za su dabbata rayuwar mu ta addini, kuma su hana mu irin wannan zaniya da take yawan aukuwa a cikin masu tutiya da bin sunna. Allah ka gafarta mana gaba daya. Isnadinta da mu ga gashi nan da yake cewa akhbarana Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Al-Harawi, Muhammad ibn Abdullah Al-Harawi wani malami ne mutumin Hara, wannan mashuhurin gari da ake watake da Lu'lu'atu abin nan Afghanistan, Lu'lu'atu Afghanistan kamar yadda Yaqut ya kira ta, wani gari ne mai mashahuran malamai na sunna musamman da madhabin Shafi'iyya, ya yi a garin sosai, da kuma ƴan ilmul kalam suna ta rigima ma a wani wasu shekaru, kamar shi wannan malamin ya taba jagoranta wata rigima wanda ta zama kamar fitina tsakanin Shafi'awa da ƴan ilmul kalam, wanda har sai da ta kai ga an kore shi daga garin, ya dawo, amma dai ya dawo ya rasu bayan shekara guda da dawowarsa. To shike mana riwaya wannan abin nan. Akwai malamai irin su Ibn Sa'id, al-Imam Ibn Sa'id, akwai Abu Ismail al-Ansari, mashahurin malami sosai cikin sufaye na da can, akwai mai littafin Dhammul Hawa din, akwai Abdurrahman ibn Abdul Jabbar wanda yake lakabi da Mu'arriqu Hara, babban malamin tarihi, akwai Abul Khair al-Asam, suna nan da yawa, gari ne da ya shahara da ilimi a waɗancan zamanin, musamman zamanin daular ainihin wato Salajika, daular su Nizamul Mulki, wanda ya assasa madarisul nizamiyya, Allah ya gafarta musu. To shine yake cewa qara'atu ala Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad al-Mubarak ibn Ali ibn al-Husayn ibn al-Tabbah, shi ma babban malami ne, fi haramillahi ta'ala, a kasar Makka suka yi wannan karatun, fi shuhuri sanata 60 wa 60 wa 50, a cikin watannin shekara ta 566 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qultu lahu, nace masa akhbarakum ash-shaykh, domin shi wannan Ibn Tabbah shine daliban shi mai waka, mai wake din, akhbarakum ash-shaykh al-Imam Abu al-Qasim Isma'il ibn Ahmad ibn Umar as-Samarkandi, shine asalin daliban da ya riwaya daga wancan, daga shi asalin mai rubutun ko. قال يجي أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم سعد بن علي ابن محمد الزنجاني قال مالا سعد يجي تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى هم شهد التنزيل علك تنجبر يجي تدبر كلام الله ka tsaya kai tadabburi, at-tadabbur huwa ta'ammul wan nazar bi anatin wa tu'ada, duba da kallo na la'akari a natse da kuma sanya zuciya akan abin da kake dubawa. shi ake cewa at-tadabbur ko da mutum yana karanta alqur'ani ana so ya zama yana tadabburi to abin da yake nufi kenan ya zama hankalinsa na kan abin da yake karantawa zuciyarsa tana tsinkaya yana kokarin fahimto ma'anoni da aikata abin ga kansa to kai mu qur'ani irin wancan fahimta shine ake cewa tadabburi to haka yace nan ma yana kiranka zuwa ga tadabbar kalamullahi kaga qur'ani yace kai wannan aikin alqur'an huwa kalamullah kamar yadda aka sani a aqida ahlus sunna yace wa'tamidil khabar sannan ka dogara da hadisi alkhabar anan ismul jinsi ne wato ka dogara da hadisai wato wajen tadabburin alqur'ani da fahimtar sa da yadda za a aikata shi kamar yadda muka ci daga tattaunawa da malam yayi mana Allah ya saka mishi alkhairi a cikin ilimi na cinikayya to abinda ake nufi ya zama cewa qur'ani ba wai kai ne zaka fassara shi da fassararka ba a kabar hadisi ya fassara shi ya daga cikin musibar da ake fawaita wannan zamanin kaji mutum ya ce ba zai fassara alqur'ani da sunna ba shi ne fassara ne wani ma bai ma yadda akwai sunna ba amma kuma abin nuni zuwa ga raunin hankali da rashin sanin wato illar abin da yake fadi idan ya zauna mai kunya karanta qur'ani kawai ya tashi sai ya karanta kuma shi ya fadi maganganun sa da maganganun ire-iren sa to su kuma wane ne yace su qur'ani ne in ka ce qur'ani kawai zaka bi to lazumi haka sai kake ta karantawa kamar yadda ake sa cassette na nahusari ko manshawi amma in dai ka sa wata kalma baka bi wannan abin da kake fada ba ina fata mun gane lazumin magana sa su saboda haka yace wada an ka ra'ayan la yulaimuhu athar yace kai watsi da duk wani ra'ayi wanda bai dace da hadisi bai dace da tafarkin masu hadisi ba wannan gaba da muke gani wato yana fada mana asalin nukta ta farko ne ta manhajin shine dogaro da alqur'ani da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau bai magana akan fassarar magabata wato duk abin da za a fada addini a nemo hujja da za a fadi shi sannan a fadi shi hujja kuma ta zama daga cikin wato zahirin alqur'ani da kuma zahirin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a bisa fassarar magabata na kware cikin malaman sahabbai da tabi'ai da na bayan su da sauran malaman da duniyar ilimi in courts ba duniyar mu awam ba duniyar ilimi tace da malantarsu malaman da duniyar ilimi tace su malamai ne ba wanda mu talakawa mu awam mu ya ayyuhan nasu muka nada da sunan nadin mu ba wannan bai da wani tasiri amma waɗanda malamai ƴan uwansu waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su nasibi a ilimi kuma suka samu karbuwa a matsayin mambobi na duniyar ilimi to suka yadda da malantan mutum sannan da ya zo malami to yayin zaman su ne suke fassarawa da dogara da hasken ilimi na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da ra'ayi ra'ayina daga cikin kalmomi da aka ara daga larabci aka kawo shi Hausa da aka kuma sai aka kuntata ma'anarsa su a larabci abinda ake ce ma ra'ayi shine hangen nesanka tunanin wani hankalinka ya gaya maka shine ra'ayi mu kuma zaka ce da Hausa ra'ayi ko ana nufin son zuciya ina jin haka kasa kalmomi da ake kuntata ma'anarsu in an aro su kuma a fada da ma'anarsu yanzu kaman tijara da ake magana in aka ce a tijara shine kasuwanci ko amma kaga a Hausa aka ce tijara wani abu ne daban cewa na dan tijara ne wato musafe ne kenan yawwa kaga an san da zai ma'ana ga baki daya akwai kuma da ake har ana iya ma bashi ma'ana ya zama akasin ma'anarsa kar mu shiga cikin linguistics to abin da ake ce ma ar-ra'yu a larabci shine hangen nesan masu hankali da tunaninsu to hangen nesan masu hankali da tunaninsu baya zama madogara kawai a cikin shari'a sai idan yana da guidance yana da irshadi na ilimin shari'a saboda al-imamu ibn al-qayyim Allah ya gafarta masa a cikin muhimmin littafinsa i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yayi magana mai tsayi akan at-ta'wil wa ahlut ta'wil akan ar-ra'y wa ahlur ra'y wanda inda za a ware shi ya kai zaman tafi mai zaman kansa to a ciki daga cikin maganganun da yake cewa ba dukkanin ra'ayi ne abin zargi ba akwai ra'ayi wanda yake abin karbe shine ra'ayin da ya samu wato ba dukkanin tunani ko hangen nesa ne abun watsarwa ba ba dukkanin aikin da mutun yayi da hankali ne abun watsarwa ba amma wanda ya zama shari'a tana goyen bayan sa urfi yana goyen bayan sa to abun karbe ne amma akwai nau'o'in ra'ayi waɗanda ba su da wannan gatar to su ne ba a karba ya lissafa su yayi magana akan su tafsilan idan mu ambace su a gurguje daga ciki akwai yace na farko akwai ar-ra'yul mukhalifu lin-nass ra'ayi wato hangen nesa ko a gani na dan wani mai hankali wanda ya saba wa nassin alqur'ani ko sunna alal misali qur'ani ya ce an duba da gado a ba wa da namiji kaso biyu a ba ya mace kaso daya sai wani ya ce shi a ganin sa kuma ana ganin shi mai hankali ko mai wani nasibi a wani abu da ake gani da suna ilimi sai ya ce shi yana ganin wannan abun bai dace ba da dai a ba su daidai wadda tunda duka abin da ya hada su da wannan mamaci shine ubuwa ce ta hada su duka mahaifansu kuma san da yake rayuwa yana ba su abinci ne iri daya sun yi makaranta ne iri daya dan me za a ce za a bambanta su dan wannan ra'ayi ne tunaninsa ne da babu nassi ta yi ya zama abin kimantawa amma tunda akwai nassi to sunan shi ya sashi ba abin karba bane ina fata mun gane kamar kuma na biyu sai ya ce akwai kuma al-kalam fi dini bil kharsi wal dhanni magana a cikin addini da shaci fadi da kuma zace zace irin abin da yanzu duk mutane suke mafi yawan mutane ne suna da tsaurin idan sa baki su yi magana akan addini da wannan wato da yasasshiyar magana da kuma zato ba tare da sultani ba tare da hujja a cikin qur'ani ko sunna sai mutum ya ce yayi shi ma musulmi yana ganin musulunci kawai kasancewar ka musulmi watakila ma musuluncin by birth ne dan haife ka musulmi ne kawai ya baka ahaliyar yin magana a cikin addini to wannan shi yake ce ma ra'ayi abin zargi nau'i na biyu na uku kuma akwai jibul qayyim ar-ra'yul mutadammin li ta'til asma'illah ra'ayoyi da suka zama a cikin su akwai watsi da sunayen Allah ko sufin shi ko canza musu magana irin maganganun asha'ira irin maganganun jahmiya irin maganganun mu'tazila da wannan ma ra'ayi ne abin zargi sai kuma akwai ar-ra'yu alladhi uhditha bihi al-bid'ah ra'ayin da aka amfani da shi tunani ko hangen sa da aka amfani da shi aka kikiro bid'ah kamar da aka kikiro bid'ar maulidi misali da tunanin cewa ai saboda nuna kauna ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadannan sune ya fada in ba na manta ba sannan al-imamu ibnu abdul barri an-namari shi kuma ya kara da cewa daga cikin ar-ra'yul madhmum akwai kuma al-qawlu fi ad-dini bil istihsan wannan magana ce mai fadin hukuma cikin zance na ilimi mai yawa wanda ta bada mamaki kwarai kasancewar al-imamu ibnu abdul barri babban malami ne ba maliki kuma kasancewar al-istihsan ɗaya ne daga cikin qawaid na usulul fiqh a cikin malikiya amma kuma ya iya fitowa karar haka ya soki wannan magana al-istihsan shine kyautatawa abu kallo a ga wani abu yayi kyau ya kamata sai a ci gaba da yin shi kawai ai abu kaza yana da kyau sai a ci kuma bari a yi shi Allah ya tsare mu to shine abin da yake nufi da wada anka ra'ayan la yulaimuhu athar Sheikhul Islam Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi yana da maganganu da yawa da yi akan wannan qadiyya ta bin ra'ayi a cikin littafin shi na usul wancan da aka ambata a baya ba za mu kai zuwa gare shi ba anan saboda ganin yanayin lokaci wato abinda ake nufi anan mu gane shine wajen kafa dalili na shari'a to waɗannan su ne abin yin hukunci da su kuma wannan shine itikadin ahlus sunna wal jama'a shine itikadin masu bin tafarkin salafiyya ba a kafawa da ra'ayi shine hangen nesan kanka ba a kafawa da tsuran hankali ba kuma a kafawa da abinda aka gani a mafarki ba a kafawa kuma da kissoshi ko hikayoyi ko kuma yau da gobe tajriba duk wannan suna da gaskiya abinda sauran mutane suke ganin dalili ne a shari'a kamar ara'ur rijal ko mahsulati uqulihim ko manamatul awliya ko kuma qasas wa hikayat ko tajribatul afrad duk mutane suna dauka wannan madayin madogara amma ba madogara bace wa nahjal huda falzamhu waqtadibil ula yace haka nan kuma tafarkin shari'a madaidaici to ka bi shi wato tafarkin wa anna hadha sirati mustaqimal kenan falzamhu kai ka lazimce shi sai zama kenan wannan nahjal huda mansubi ne alal ishtigal kenan ko afwan alal tanazu za a gaddara mushi ai walzam nahjal huda falzam waqtadi bil ula kuma kai koyi da mutanen nan na farko sune mene hum shahidut tanzila wanda suka sheda wahayi sune sahabbai fuqara'ul muhajirin wal ansar as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin wal ansar wadannan karafkar mutane da Allah ya yadda da su yace sun yadda da shi yace ya gafarta musu yace yan aljanna ne wadanda akai wahayin su ake addressing sune first generation sune al'ummar farko da aka saukar da wahayin zuwa gare su cewa su yi aiki da shi su aka fara ce ma ya allazina amun sune kuma wadanda suka aikata wasu ayyuka suka haifar da saukar da wasu ayoyin asbabun nuzul din sune wanda suka aikata wasu ayyuka ko suka yi wasu tambayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsu shi ya musu takaririn aikin su su suka zauna da shi suka yi makwabtaka suka yi surkutaka suka yi cinikayya suka yi biyayya waɗannan da su da ɗaliban su sune attabi'un da ɗaliban sune atba'ut tabi'in waɗannan qurun guda uku al-mashhudu laha bil afdaliyya wanda aka ce khairun nasi al-khairiyyatu wal afdaliyya khairun nasi qarni suma ladina yulahu wa ladina lahum annabi sallallahu alaihi wasallam yace sa'an nan sai kuma ai wasu mutane tasbuqu shahadatuhum aymanuhum wa tasbuqu aymanuhum shahadatuhum wanda kafin a ce sirrantse kafin a ce su bada sheda sun bada sheda masu zangayi kenan wato masu gaggawa da shiga abin da yafi karfin su uban da su wadannan na farko sune abin lura sune abin dogaro yace to ka bi manhajin su wa nahjal huda falzamhu waqtadi bil ula hum shahidut tanzila wanda suka shaida su ta alqur'ani allaka tanjabir in kai haka zaka daure addinin ka aljabar shine daura abu kamar irin dauri da ake yi ma karaya zaka daure addinin ka gam ba zai raurawa ba idan ka bi su to ka tsira babu shakka wannan shine manhajin da za a bi a tsira a koda yaushe a cikin addini wanda kuma shine kullum malaman mu suke kira zuwa gare shi manhaju as-salaf as-salih manhaju ahl al-athar shine al-firqatu al-mansura ko al-taifatu al-mansura da sauran sunayen da ake ambatan su da shi to ina ganin lokaci ya kure ko to za mu hakura haka sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah sai mu sami darasi na biyu kenan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi